a manyan matan arewa, a manyan matan arewa, a manyan matan arewa.
Wace da hankali ga tarbiyya
wannan shine matakin farkon tarayya
in ka same su lallai ka dauke hanya
na dau hanya ashe kin dau hanya amma dau hanya kowa ya dau hanya
mun dau hanya ashe kun dau hanya kowa ya dau hanya
gasa an kasa na san kece zaki
ci na yi fare ciki da jin haka ka bani tabbaci kunya ba zan baka ba insha Allah zan kai gaci
sa'a ta kice mun dau lokaci
zan jaraba a hankali insha Allah da ci gaba
Phoenix.